Ya ke bari magani ko na ta zama lagani a More music at houseofsongs.com.